One in eight people live with a mental health condition. Yet, around the world, far too many people cannot access quality mental health care.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya, Dr. Tedros Ghebreyesus kenan, yace mutum ɗaya cikin takwas na rayuwa tare da larurar lafiyar kwakwalwa. Amma duk da haka a duniya, yawancin mutane ba su samu ingantacciyar kulawar lafiyar kwakwalwa. Muna kira ga dukkan ƙasashe da su zuba hannun jari a fannin kiwon lafiyar kwakwalwa, domin babu lafiya ba tare da lafiyar kwakwalwa ba. Ranar lafiyar kwakwalwa ta duniya 2023, wanda aka yi wa taken lafiyar kwakwalwa haƙƙin al'ummar duniya ce, dama ce ga duk masu ruwa da tsaki da ke aiki akan lafiyar kwakwalwa da su yi magana game da aikinsu da abin da ya kamata a yi don tabbatar da ingantacciyar lafiyar kwakwalwa ga mutane a duniya. Dr. Salisu Ango, likitan kwakwalwa a asibitin koyarwa na Kwalibu da ke nan Accra, ya yi ƙarin bayani game da bikin ranar na bana.
Watan World Mental Health Day, watan taɓa hankali, watan ƴanci ne na dukkanin ɗan adam duka, matuƙar ka zamo mutum to farko kana da abin da muke cewa basic human right, yasa ainihin ƴancin da wanda ke da hankali yake da shi, haka wannan ƴanci ne yake kan wanda ake tsammani yana da ciwon taɓawar hankali. Kan haka wannan shekara World Health Organization ta kawo wannan team da cewa wanda yake yana da taɓawar hankali shi ma yana da wannan human rights nan, da wanda yake ana tsammanin yana da cikakken hankali yake da shi.
Dr. Nasiba Tayar, malamar ilimin kwakwalwa ce a Jami'ar Islamiyya a Ghana, ta yi tsokaci.
Daga muna a Ghana, muna farma yanda za a yi mu jawo hankulan mutane, kowa ya san kaman ciwon da ya shafi kwakwalwa yana nan dai kaman ciwon da ya shafi kowane gangan jiki, domin kai ke rike da kwakwalwa kuma kai da sauran gangan jiki duka abu daya ne. Kiyaye mutane da ke da ciwon kwakwalwa a taimake su kuma a bar kyamansu.
Ƙididdigar hukumar lafiya ta duniya na cewa kimanin mutane miliyan 2.3 ne ke fama da lalurar lafiyar kwakwalwa a Ghana, tare da samun gidin jinyar masu fama da lalurar da kashi 98 cikin 100. Ƙasar na fama da ƙarancin magunguna da ƙwararru masu kula da lafiyar kwakwalwa, musamman masu taɓin hankali, inda kowane likita ƙasa da ɗaya ke kula da masu jinya 100,000. Haka ko masana ilimin halayyar ɗan adam ƙasa da ɗaya ke kula da masu jinya 100,000. Wannan ƙarancin ya sa mutane da ke fama da larurar suke jan ƙafa wajen neman taimako akan lokaci don damuwar lafiyar kwakwalwarsu. Dr. Salisu Ango ya ce ko da yake hukumar lafiyar Ghana na kokari, amma har yanzu da saura
kasanmu na Ghana nan ba mu cewa dai gwamnati baya kokari, amma kulawar da ake bukata na waɗanda yake suna da taɓin hankali ba a samu shi yanda ake so. Wannan kuma lamarin wato tun fil azal ne, wato gwamnati da yake an yi su musamman mana Afrika da Ghana ba a samun kulawa sosai yanda ya kamata.
Dr. Ango ya ƙara da cewa ciwon kwakwalwa da yake zuwa gare su shine larurar damuwa ko depression a turanci, kuma kyama daga sauran al'umma da masu fama da larurar ke fuskanta na ƙara ta'azzara matsalar lafiyar kwakwalwa a ƙasar. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.